A bata wanda take so da zuciyar ta ta yarda aso akwai wata cuta da ba a warkewa baki daya
a bata wanda nake so in yi abin da kuke so aso akwai wata cuta da ba a warkewa baki daya
Ko bata wanda ta nuna ta ji ta amsa ku saka zuciya kuna tunda ta furta a haka za ta dai zauna so ma'auni ne mu rika ba shi haƙoƙinsa gaba daya Sofa cuta ne ku yi asannu zai karta ku iyaye ne ku tuna marta bata ta in hawaye ne ku ji da na ta dan dauke mata tantama